sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 2531 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Talata 27 ga watan Fabrairu na shekarar 2018. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa jam'iyyar APC mai mulki ta tsayi da shugaba Muhammadu Buhari a matsayin wanda zai sake tsayawa takarar shugaban ƙasa a zaben shekarar 2019. Bayan haka za ku ji cewa gwamnatin jihar Niger ta fara shirin gyara gandun dajin garin Bobi da ke jihar ta Niger domin kiwon dabbobi. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan ta yaya za a yi jama'a su taimaka wajen tabbatar da tsaro a yankunan su idan aka yi la'akari da abin da ya faru a garin Dabci inda aka sace wasu dalibai a makon da ya gabata. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga jamhuriyar Niger, amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya. Rundunar sojan Amurka mai kula da nahiyar Afirka da ake kira AFRICOM ta ce ta kashe wasu mayakan Al-Shabab biyu da kuma raunata na uku a wani hari da aka kai da jiragen yaƙi a kudancin Somalia. Rundunar ta AFRICOM ta ce an kai harin ne jiya Litinin a wani bangaren garin Jilif da ke tsakiyar yankin Jubba. Wannan shi ne hari ta sama na hudu da sojojin Amurka suka kai a Somalia cikin wannan shekarar. Hare-haren da aka kai wa kungiyar Al-Shabab na baya sun faru 2/18 ga watan Janairu da kuma ranar 19 ga watan Fabrairu. A halin da ake ciki kuma mayakan Al-Shabab 10 ne suka tsere daga gidan gyaran tarbiyya da ke garin Garowe a daren Lahadi, a cewar jami'an tsaro. Kubucewar dai ta faru ne kusan karfe 8 na yamma a gogon Somalia, lokacin da mayakan suka hau wato kan katanga, wato suka gudu cikin duhu. Jami'an yankin Puntland dai sun ki yi wa kafofin labarai magana kan batun, amma wasu majiyoyi sun faɗa wa sashen Somaliyanci na murya Amurka cewa shugaban yankin Abdulwali Muhammad Aligas ya bayar da umarnin a gudanar da bincike. A yau Talata, Majalisar Ɗinkin Duniya ta samu rahoton da ke cewa ana ci gaba da faɗa a yankin da ke ƙarƙashin 'yan tawaye na gabashin Guta a Siriya, wanda ya kamata a ce yana ƙarƙashin yankunan da Rasha za ta dakatar da kai farmaki domin baiwa fararen hula damar ficewa daga yankin. A cewar mai magana da yawun hukumar agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya, Jens Lerik, a bayyane yake abin da ke faruwa a yankin ba zai baiwa tawagar agaji damar shiga ba, ko kuma ya ba da damar kwashe marasa lafiya ba. Rasha da Siriya na zargin mayakan 'yan tawaye da kai hare-hare wanda ya shafi hanyar shiga yankin. Suka ce farmakin ya kuma taɓa wasu yankuna a Damascus, zargin da 'yan tawayen suka musanta. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama da ke sa ido a Siriya mai suna Observatory a tsawon shekaru 7 na yaƙin ta ce wani hari ta sama da ya afka gabashin Guta, yankin da ya fuskanci wato ƙarin tarzoma a baya-bayan nan, har ya haddasa mutuwar ɗaruruwan mutane, sai dai dakarun Siriya sun musanta kai harin. To, labarin duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya naɗa Brad Pascal, wani jami'in tsare-tsare kuma ƙwararre kan fasahar sadarwa ta zamani, ya zama shugaban kwamitin yaƙin neman zaɓensa a shekarar 2020. A wata sanarwa da aka fitar a hukumance, an yi nuni da cewa Pascal a matsayin mutum mai ɗimbin basira kuma an zaɓe shi ne saboda nasarorin da ya samu a baya. Sama da shekara guda, Pascal ɗan shekaru 42 da haihuwa yana tafiyar da wata ƙungiya da ke goyon bayan Trump da ake kira America First Action. Yayin da Trump ke bayyana ra'ayoyinsa kan manyan batutuwa da kuma ƙanana a shafinsa na Twitter, Pascal ya yi amfani da kafofin sada zumunta kamar Facebook wajen janyo hankulan masu kada ƙuri'a na karkara lokacin yakin neman zaben na 2016 wanda ya kai shi ga samun nasara. A halin da ake cikin kuma daraktan watsa labarai ta fadar White House Hope Hicks daya daga cikin hadimin shugaban kasar da ta jima tana aiki da shi ta bayyana gaban kwamitin majalisar wakilai wanda ke binciken shishigin Rasha a zaben Amerika sai dai babu tabbacin yawan tambayoyin da ta amsa a gaban kwamitin. Daga ƙarshe masu gabatar da ƙara a Koriya ta Kudu sun nemi wato a yanke wa tsohuwar shugabar ƙasar da aka tsige Park Geun-hye hukuncin ɗaurin shekaru 30 dangane da gagarumar badaƙalar cin hanci da rashawar da ta yi sanadiyar tumɓuke ta. Yau Talata masu gabatar da ƙarin suka miƙa wannan buƙata tasu lokacin wani zaman kotu a birnin Seoul inda kuma suka nemi alƙali ya ci tare tsohuwar shugabar dala miliyan 110.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kwamitin koda na jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ya amince da sake tsaida shugaba Muhammadu Buhari a zaman dan takarar jam'iyyar a zaben ƙasa mai zuwa a shekarar 2019. Babban sakataren jam'iyyar Mai Malabu ne ya tabbatar da haka a hirar da ya yi da wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa.
Ina nuna maka ai wannan abin da kwamitin koli na jam'iyyar ta nuna yau. Ta gamsu da kamun ludayinsa, ta gamsu da jagorancin da yake yi. Kasan ida gamsuwa shike kawo a jefa ƙuri'an amincewa ai. Inda akwai na kasu kasan ba za a jefa masa ƙuri'an amincewa ba. Wannan ƙuri'an amincewa an amince da shugabancinsa kenan. Wannan shine abin da ya nuna.
To ina cewar idan wani ɗan jam'iyya yana so ya tsaya takara da shugaba Muhammadu Buhari ko wani ɗan jam'iyya yana so ya tsaya takara tare da duk wanda ma ke sha'awa kamar shugaba Buhari, ana nuna ba zai tsaya takara ba sai in shugaba Muhammadu Buhari ba ya so?
Kwarai da gaske, ai wannan shine abin da ya nuna saboda ai in aka ce maka an jefa mutum ƙuri'an amincewa ai ya kamata ta fahimci abin da ake nufi.
To mun gode Umar Faruk Musa. Yanzu kuma bari mu leƙa jihar Neja, inda gwamnatin jihar ta fara wani shiri na musamman domin yin gyara ga gandun dajin kiwon dabbobi mai faɗin kadada 44,000 a ƙaramar hukumar Mariga da ke jihar domin magance matsalar rikicin da ke faruwa tsakanin Fulani makiyaya da manoma. Wakilin sashen Hausa Mustafa Nasiru Batsariya aiko mana da ƙarin bayani.
Akan haka ne dai gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ziyarci wani tsohon gandun dajin kiwon dabbobi da ke kusa da ƙauyen kamfanin Bobi a can yankin ƙaramar hukumar Mariga. Ga abinda gwamnan ke cewa akan wannan ziyara.
A ziyarar nan mun zo yau saboda halin da ake cikin Najeriya na rikici-rikici da kan samu tsakanin masu kiwo da manoma. Mun san an ga zamani mace za a koma a hana mutane noma a labin shanu zai wuya saboda an ƙara yawa kuma garuruka sun ƙaru. Ita kanta Abuja an ce a labin shanu take. So haka yanzu sauƙin da za a samu shine mu koma gandun daji. Kuma nabobi yana ciki tun zamanin Sardauna aka yi shi an gazetin shi doka ne. Duk wanda ya yi noma nan ya dai yi ne. Amma doka ne wannan dajin gwamnati ne. Kuma an keɓe wanga daji saboda masu kiwo. Yanzu gwamnati ta dawo za ta anshi dajinta, za a zo a kawo musu kayan cigaba, za a kawo musu asibiti na dabbobi da na mutane, za a kawo makarantu, za a kawo ruwa, za a shuka ciyawa saboda hillan su zauna waje guda su bai yawo.
Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce wannan shiri nashi ya zo daidai da ƙudurin wasu gwamnonin Najeriya na ba da gudunmuwa ga gwamnatin Najeriya ta yadda za a samu nasarar shawo kan tashin hankalin da ake samu a tsakanin manoma da kuma Fulani makiyayan.
Na sa ko wasu gwamnoni da suka ɗauki wannan alƙawarin cewa su ma za su bada domin kamar guduma ne ma gwamnatin tarayya saboda rikicin da fitina da ke ta tasowa daga faɗa daga tsakanin manoma da masu kiwo. Akwai jihohi da arewa da suke da ganin daji kamar wannan. Ina ganin idan dukkan muka dawo da aka tata dajukan nan za a samu sauki kwarai da gaske.
Al'ummar Fulanin dai sun yi maraba da wannan mataki na gwamnatin jihar Niger. Alhaji Bello Dan Rani shine sarkin Fulanin gandun dajin na ƙauyen kamfanin Bobi.
dadi muka ji saboda gwamna hanka ce gwamna da Addau ya gani sai ga mu gashi saboda haka dole mu ce mun ji dadi
yanzu to me kuke so mu wannan
yanzu abinda muke so mu yayi muna farko dai wannan daji dai makiyayana kuma mu karan kanmu aikin muke nan kiyo muna so a taimaka muna a fadada muna a bi dan mu da wurin kiyo wannan wuri
yanzu ya ce yayi alƙawari zai gyara muku amma za a riga karba haraji
mun yadda kwarai 100% mun yadda
a jihar Niger dai akwai gandun dajin kiwon dabbobi guda 23 amma a yanzu guda 2 ne gwamnatin jihar Niger tace za ta fara yin gyara akan su wato na kamfanin bobin mai fadin hektar ko kadada 30,000 sai kuma na kauyen Iri dake yankin karamar hukumar Rijau mai fadin hektar ko kadada 14,000 Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria
Madalla a gaida Mustafa Nasiru Batsari to yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan ta yaya kuke gani ya kamata a taimakawa jami'an tsaro wajen tabbatar da tsaro a yankunan da kuke duba da abin da ya faru a garin Dabci inda aka sace wasu dalibai cikin makon da ya gabata bisa ga cewar rahotanni an samu karancin jami'an tsaro a wannan yankin sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku amma kafin mu bude layukan wayar mu ku shakata da wannan wakar
Madalla zaki dana zana mai take da Musa Lamiya zaki bam bam babam kalare ma Salali mai kale gudun doki da Musa Lamiya zaki bam bam babam kalare ma Ile mai kale gudun doki da Musa Lamiya zaki bam bam babam kalare ma Musa Mama Madalla cika bili
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
To mun samu kira na farko daga Sokoto Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Sokoto
Kuna magana da Alhaji Bisa Kware
To muna jin ka menene ra'ayinka
Abinda ra'ayina ya kamata mu taru mu haɗu mu kafa ban banza na kokarin kanmu da karo Saboda akwai matsaloli in an ce mu dogara daga gwamnati ta kare mu to akwai matsala
To mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je jihar Neja
Aha hello
Hello da wa muke magana daga Neja
Kuna magana da Rabran Dauda dan Mallam
To Rabran Dauda dan Mallam muna jin ka
Lafai local gamman Gule area Bada
To muna jin ka Rabran menene ra'ayinka
To kuna magana Amandu menene ma
Muna son mu ji ra'ayoyin ku masu sauraron mu ne akan ta yaya jama'a za su taimaka wajen tabbatar da tsaro a yankunan da suke.
To, a gaskiya maganan tsaro bari mu ba ku. Lokacin ina Kaduna babban abin da muka hada baki da mu Reverend Dan Imam. Wallahi tallahi muna fadawa juna gaskiya kuma shi isa lokacin 2000 matsalar jihar Kaduna ta zo ta wanku kwarai da gaske in ba yanzu da ta tashi ba saboda haka babban abin da nake riko ko da ke magana tsaro anan dai masha Allahu ina jin ba mu da matsala domin mun hada kai da sarakunan mu da masu ungoyinmu da imam namu muna lura da duk wani bako da yazo masha Allah in dai bamu gane mai muna hada kai mu tambaye shi gaskiya a nan area mu lafai local government gul area bada ungwangwari ba mu da matsala
to mun gode Reverend Dauda dan mallam yanzu kuma bari mu je jihar Lagos
hello
hello da wa muke magana daga Lagos
kuna magana da Alhaji Abu Ciyaman na Falake Binji local government
to Alhaji Abu muna jin ka
to duk hakika nan gaskiya wannan mauludi na ku na da dadi sosai don na rubuta na neman ku Allah da kaddauna ta ne sosai a yau
Allah sarki
da hakika nan gaskiya wannan nile shi na dora shi kan jami'an tsaro da ke son dan kawuna miskila game da Muhammad Jalal Buhari
ta yaya
don abinda addalili bai yiwa a ce jami'an tsaro suna a wuri a wannan area kuma an riga sun dan daga da daga wasu a ce waɗanda aka bari din madadin su su rike wannan ragamar abin yadda gara ya kasance a kai wannan abubuwan kamar haka
to ina mafita
abinda an mafita bisa cikanin gaskiya ina kira ga shugaban kasa Muhammad Jalal Buhari da sauran makarrabansa masu ba shawara kwarai don Allah a ba su tantance da waɗannan
to Alhaji Abu ina ga layin ka ya goce yanzu bari mu je Kaduna
Alhaji Maryam Dauda barka da lasariya
barka ka daidawa muke magana daga Kaduna
Lala Murtala ina kiran ku daga jarar gasa a Kaduna tarayyar Najeriya
to Mallam Murtala muna jin ka menene ra'ayinka
to gaskiya shawaran da nake ba su masu kasa shi ne dole ne su ja shi canza jadawali irin ba matasa tarbiyya da sauran abubuwa da mutum ga da muna makaranta akwai abin da ake kira cadet in kana secondary haka ana dan koya ma yadda training da yadda wani abin ya zo za ka iya kare kanka ko wani ne ma za ka ce maka ne wani abin da kare shi gaba ɗaya aka zo aka rushe wannan abu aka bar mu matasa kwakwalwarmu duhu a daskare ko a je ta zo gaji ta gudu in ka ga mutum ko da TV a takobi ma baka san yadda aka yi ka karɓa ɗin shi ba ko wani hikima to dole ne a makarantu a dinga koya wa matasa ɗalibai hikima in ka ga wani zai fitar da kai ga hikimomi da za ka tara kanka cikin al'umma a unguwanni da san za ka zo a gyara a tashin lafiya.
To Allah ya sa Mallam Murtala mun gode yanzu kuma bari mu je jihar Neja.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Neja.
Ibrahim mai wankin hula garin mai gode a Kimba.
To Ibrahim mai wankin hula muna jin ka.
To gaskiya abu ɗaya ne wanda yake za a magance wannan al'amarin. Ainihin su manyan ƙasar nan su mai da ƴaƴansu a makarantu inda kake karatu. To idan Allah ya hukunci suka mai da ƴaƴansu a nan makarantun to dole ne a samu tsaro amma in dai ba haka akai ba to babu yadda za a ci a magance tsaro a makarantun Najeriya wanda dai kana kake karatu tunda aka fara wannan abun baka taba jin an ci an dauki dan wani babba a cikin wayannan makarantun ba sai dai ƴaƴan talakawa
to mun gode Mallam Ibrahim mai wankin hula yanzu kuma bari mu je birnin tarayya Abuja
Alama barka da aiki.
Barka ka dai da wa muke magana daga Abuja.
Ina magana da Abubakar Yusuf mai katako daga Abaji LCT Abuja.
To Mallam Abubakar Yusuf menene ra'ayinka?
To na ra'ayi a wannan mauludi da ake da shi da yamma ina ganin na farko mu koma mu Allah dukkan mu musulman mu da kristan mu. Kamar lokacin da aka ce ana wahalan matsananin tsaro a 2015. Muna ta'addu'i musulmi da Kirista Allah ta'ala ya kawo canji to har yanzu mu sake koma mu Allah din nan mu ci gaba da addu'o'i to ina ga shine mafi alkhairi kuma mu kirsa mu mabiya mu ma iya mu masu shugabanni addu'an fatan alkhairi ina ga shine abin da fi dace da mu assalamu alaikum da labarai daga Abubakar mai katako Abaja Abuja
to Mallam Abubakar Yusuf mai katako mun gode da ra'ayinka da kuma dukan waɗanda suka ba da gudunmuwarsu a wannan fili sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar domin ku bayyana ra'ayoyinku har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Wasanni a takaice
Zamu so mana labarin wasanninmu na ranar yau da committee da minister harkokin wasanni da matasa na jamhuriyar Niger Kasu Muktar ya girka ranar jiya. Wannan committee zai kula da shirya wasannin kwallon kafa na nahiyar Afrika na matasa yan kasa da shekaru 20 da jamhuriyar ta Niger za ta shirya a shekara 2019 idan Allah ya kai mu. Wannan ku ya biyo bayan armashin da wasannin yan kasa da shekaru 17 da kasar ta shirya a shekara 2017 ko suka yi kuma shi yasa hukumar kullun kafa ta nayar Africa CAF ko kuma CAF ta yanke shawara mika majanguriyar ta Niger alhakin shirya wasannin na yan kasa da shekaru 20 a shekara bade da Allah ya kai mu. Committee da zai nazari ne na yuwar shirya wasannin a garuruwa guda biyu Maradi da babban birnin Yamai kama da tanadin ababen hawa na sama da na kasa da masarkin baki kamar hotel da wuraren atisayin kungiyoyin da za su shiga wannan kwamfalar da jamhuriyar Niger za ta karba bakunci. Idan muka leka kasar Faransa kuwa kocin kungiyar kwallon kafa ta PSG ko Paris Saint-Germain ta birnin Paris cewa da Unai Emery ya ce a yau a lokacin da yake gana da manema labarai babu maganar yuwar Neymar tauraruwar kungiyar a yi masa tiyata. Neymar dai in kuna tuni ya ji ciwo ne a ranar Lahadi da gabata a lokacin da ake Clasico tsakanin kungiyar ta Paris Saint-Germain da abokiyar jayayyar ta badadin dadewa cewa da Olympique de Marseille. Wasan da kungiyar PSG ko Paris Saint-Germain din ta nasara da ci uku da nema. A nasa bangaren Zinedine Zidane kocin kungiyar Real de Madrid wadda za ta kafsa a ranar 6 ga watan Maris idan Allah ya kai mu a birnin Paris da PSG din a neman cancantar shiga wasannin quarter final ko kuma quarter final na Champions League na nahiyar Turai. Cha da wasannin club din da so kasance zakaru a kasashen su na Turai yayi furcin cewa yana nuna kyakkyawar fatan ganin cewa Neymar din ya samu lafiya domin ya samu ya buga karawar da za su yi da PSG din domin a cewar Zinedine Zidane ba abin fata ne ba gare sa na ganin cewa wani dan wasa ya ji ciwo ana gab da gudanar da wasa mai muhimmanci. Har yanzu dai muna Real de Madrid din inda shi kocin na Real de Madrid Zinedine Zidane ya jingine dan wasarsa Cristiano Ronaldo wanda so biyar yana lashe tauraron kwallon kafa na duniya daga wasan da za su buga da Espanyol de Barcelona na Liga. Shi dai kocin na Real de Madrid Zinedine Zidane ya ce yayi haka ne domin tanadin dan wasar zuwa fafatawa mafi zafi da za a yi a wannan karo na neman shiga quarter final na Champions League na bana a zagaye na biyu tsakanin club din Real de Madrid din da PSG. A da goga su ta farko Real de Madrid din ce ta nasara da ci 3-1. Zamu karkara labarin wasannin na ranar yau da wasannin tennis inda yanzu haka muryoyi na tsohon ƴan wasar da ma waɗanda ke buga a halin yanzu ke ci gaba da tashi a dukkan fadin duniya bayan da hukumar kwallon tennis ta duniya ta yanke shawarar sake fasalin wasannin duniya na kofin tennis din da ake ce ma Cup Davis. Yanzu haka Haruna mamman bako na birnin Kwanne sashen Hausa da muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Sai dauki shekaru masu yawa kafin kasar Iraq ta farfado daga barnar da kungiyar ISIS ta harda samata. Kasar ta samu gagarumin ci gaba, inji sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson a wani taron kasa da kasa na neman gudunmuwa domin sake gina Iraq da aka yi kwanan nan a Kuwait. Gwamnatin kasar Iraq ta fiddo da wani tsari na shekara 10 na sake gina kasar, wanda kuma zai tallafawa burinta na inda kasar za ta kasance a cikin jerin muradinta karkashin wani mizani na Majalisar Dinkin Duniya da ake kira Vision 2030. Shirin ya hada da garan bawul ga gwamnati da shirin yaki da cin hanci da rashawa, kwadaitawa masu hannu da shuni zuba jari, gudunmuwa daga hukumomin kasa da kasa domin sake gina ko farfado da tattalin arzikin kasar, da kuma dabaru na lokaci mai tsawo da za su girka kasar bisa turba da daidaito. Gwamnatin kasar Iraq tana daukar matakai na fada da cikawa cewa fa kufa a bude take ta fannin kasuwanci ta wajen bunkasawa da kyautata yanayin kasuwancin, wanda zai taimaka wajen jawo hankalin masu zuba jari da za su dauki nauyin tafiyar ayyukan sake gina kasar. Amurka za ta tabbatar da gantaka tsakanin kasashen biyu karkashin yarjejeniya kan tsare-tsare da suka kulla. Dangane an samu galaba akan mayakan ISIS da daidaiton al'amura a Iraki, Amurka ta ba da gudunmuwa ta fiye da biliyan 2 da miliyan 200 ga kasar Iraki ta fuskar tattalin arziki da tsaro tun shekarar 2014. Amurka a yanzu haka tana kammala cikakkun bayanai akan wani bashi na MFF karo na biyu don ƙara wani zuga kan nasarar da za ta shiga tarihi da dakarun suka samu cikin shekara 3 da suka wuce. A wannan satin ma'aikatar tsaron Amurka ta bayyana ƙarin kusan dala biliyan 1 don ba da goyon baya da horo da kayan aiki ga dakarun Iraki a shekara mai zuwa. Bangaren kasuwanci mai zaman kansa cike da kuzari yana da matukar muhimmanci wajen samar da ayyukan yi da daidaito da ake bukata. Zai kuma samar da kuɗin shiga da za su taimaka wajen sake gina da kuma saka hannun jari a fannin kiwon lafiya, tsaro da fannin sufuri. Matakan samun kamfanoni masu zaman kansu masu ƙwari na buƙatar ɗaukar matakai masu tsauri da juriya, wanda daga baya kwalliya za ta biya kuɗin sabulu, in ji sakataren harkokin wajen Amurka Tillerson. Don farfaro da tattalin arzikin, Amurka ta baiwa Iraki bashi na dalar Amurka biliyan 3 ta hanyar bankin cinikayya ta Amurka. A lokaci guda kuma hukumar kula da zuba jari a ƙetare ta Amurka tana da ayyuka da take tafiyar da su daban-daban har 5, yanzu haka da kuɗinsu zai kai dala miliyan 250 a Iraki. Kuma tana nazarin wasu sabbin ƙudurori da ayyukansu za su ci kuɗi dala miliyan 500. Akwai babban aiki da ya rage nan gaba na sake gina ƙasar Iraki da sabunta tattalin arzikinta ya tafi daidai da zamani, in ji sakataren harkokin waje Tillerson. Taimakon Iraki ta girka gwamnatinta ta 'yan ƙasa baki ɗaya, wacce ba ta da ƙumbiya-ƙumbiya, zai taimaka wajen gina al'umma da za ta magance tsatsauran ra'ayi. Wannan zai kawo ƙarshen ƙungiyar ISIS kuma zai nuna mata gazawarta da mummunar aƙidarta ta tarzoma. Wannan shine sharhin murya Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To yanzu kuma ga labarai amma a taƙaice.
To a takaice, muryar rundunar sojan Amurka mai kula da nahiyar Afirka da ake kira AFRICOM ta ce ta kashe wasu mayakan Al-Shabaab biyu da kuma raunata na uku a wani hari da aka kai da jiragen yaƙi a kudancin Somalia. Rundunar ta AFRICOM ta ce an kai harin ne jiya Litinin a wani bangaren wato garin Jilif da ke tsakiyar yankin Juba. Yau Talata, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ta samu rahotanni da ke cewa ana ci gaba da faɗa a yankin da ke ƙarƙashin 'yan tawaye na gabashin Ghouta a Siriya, wanda ya kamata a ce yana ƙarƙashin yankunan da Rasha za ta dakatar da kai farmaki domin baiwa fararen hula damar ficewa daga yankin. A cewar mai magana da yawun hukumar agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya James Leerk, a bayyane yake abin da ke faruwa a yankin ba zai baiwa tawagar agaji damar shiga ba, ko kuma ba da damar kwashe marasa lafiya daga yankin ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya naɗa Brad Parscale a wani jami'in tsare-tsare kuma ƙwararre kan fasahar sadarwa ta zamani ya zama shugaban yaƙin neman zaɓensa na shekarar 2020. A wata sanarwa da aka fitar a hukumanci, an yi nuni da cewa Parscale a matsayin mutum mai ɗimbin basira kuma an zaɓe shi ne saboda nasarorin da ya samu a baya sama da shekaru guda. Parscale ɗan shekaru 42 da haihuwa yana tafiyar da wata ƙungiya da ke goyon bayan Trump da ake kira America First Action. Masu gabatar da ƙara a Koriya ta Kudu suna neman a yanke tsohon shugaban ƙasar da aka tsige Park Geun-hye hukuncin ɗaurin shekaru 30 dangane da gagarumar barƙalar cin hanci da rashawa da ta yi sanadiyar tumɓuke ta.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Sarfila Hashim Gumel da ya taya na gabatar da shirin, da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni, da injiniyanmu Mr. Chang, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.